labaran wasannin mu na yau Talata 1 ga watan Agusta na shekara 2017 a ci gaba da wasannin da ake na sada zumunci tsakanin kasa da kasa kafin fafatawa a gasar league na kasashe daban-daban a yau za a gwabza tsakanin kungiyar kwallon kafa ta United of Manchester da Fleetwood Town sai kungiyar kwallon kafa ta Wotton za su fafata da Forest Green ita kuwa Burnley za su barje gumi ne tare da Celtic Vigo inda Bolton Albion za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Wotton Albion kuwa za su fafata ne da Varo yayin da Borussia Dortmund za su fafata da Atlanta yayin da Altona 93 za su fafata da West Ham United Stuttgart kuwa za su murarci kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town yayin da FC Fowl za su fafata da Stoke City za a fara wasannin ne tun daga misalin karfe 4 na yammaci a yau har zuwa karfe 7 saura kwata har zuwa karfe 8 saura kwata na daga gogon Najeriya Niger Kamaru da kasar Chad wasannin da za a buga na cin kofin Audi na shekara 2017 kuwa a yau din kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Napoli ne da misalin karfe 4 da minti 45 na Najeriya sai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich fafata da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da misalin karfe 7:30 na dare a gogon Najeriya Niger Kamaru da kasar Chad daga nahiyar Turai kuwa za mu tsallaka zuwa nahiyar Afirka ne a nahiyar Afirka za mu leka tarayyar Najeriya a bangaren Nigerian Professional Football League na shekara 2016 zuwa 2017 inda ranar Lahadi da ta gabata 30 ga watan Yuli na shekara 2017 an fafata a matakin wasan mako na 32 ga yadda wasan ta kaya kungiyar kwallon kafa ta Wiki Tuwaris a Bauchi ta samu nasara akan Sunshine da kwallo 2-1 El Kanemi kuwa a gida mai duguri ta doki Akwa United da kwallo 1 mai ban haushi Nasarawa United a Nasarawa ta samu nasara akan Niger Tanazu da kwallo 1 mai ban haushi Abia Warriors a gida ta yi kunnan doki ta tashi Changers babu ci tsakaninta da A Fine Over Gombe United a Gombe ita ma bata ji da dadi ba inda suka tashi babu ci tsakaninta da Lobi Star Plateau United a Jos ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Shooting Star da kwallo 2 da nema yayin da Ayimba ta samu nasara akan Kano Villas da kwallo 1 ne ban haushi Raymond Stark a gida ta sa kashi a hannun Mountain of Fire a Miracle yayin da Katsina United a Katsina suka tashi Changers tsakaninsu da ABS 2-2 yayin da Inigurand da ita ma a gida suka tashi babu ci tsakaninsu da Rivers United inda har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Plateau United take mataki na 1 a teburin na Nigerian Professional Football League na shekara 2016 zuwa 2017 a mako na 32 inda take da maki 58 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire tana mataki na 2 ne da maki 55 Akwa United ta samu nasarar hawa na 3 da maki 51 inda a kasan teburin masu tafiya wasan kasa da Premier Nigeria kungiyar kwallon kafa ta ABS Abubakar Bukola Saraki suna mataki na 18 ne da maki 4 Gombe United a gida ta buga kunnan doki tsakaninta da Lobi Star inda take mataki na 19 da maki 37 ita kuwa Raymond Star inda aka shata a gidanta tana mataki na 20 ne da maki 29 ranar Lahadi 6 ga watan 8 na shekara 2017 za a buga wasan mako na 33 a bangaren Nigerian Professional Football League na shekara 2016 zuwa 2017 idan muka leka hada da sayan yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace da takwaranta ta West Ham United sun fada sahu ɗaya wajen zauracin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mai suna Thomas Bamalin wanda ya rage shekara 2 ya karkarshe kontrakin sa a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Leicester City ta ce tana da karfin gwiwan zayin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles na Nigeria mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City mai suna Kelechi Iheanacho shi go mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid Diego Simeone ya ce yana shawarin yuwar dawowar Diego Costa zuwa tsohuwar kungiyarsa ta Atletico Madrid a farkon watan Janairu na shekara 2018 mai zuwa da zarar an bude hada-hadar ƴan wasannin kwallon kafa na duniya da yiwuwar dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Fellaini na iya barin kungiyar a watan Janairu na shekara 2018 mai kamawa ganin an kawo dan wasan tsakiya na Chelsea mai zuwa ne Martin Martinez a kungiyar ta Manchester United